Tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Amma a yau 20 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu karkata shirin namu ne zuwa ga harkokin babbar sallah.
Haka yake Zarau. Muna tafe da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau muna tafe da gaishe-gaishen sallar jama'a da kwalama ta musamman da kuma amsoshinku daga Facebook.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro bari mu fara da amsan tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce waɗanne mutane ne kuke mika gaisuwar ku ta babbar sallah, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Masu saurari, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Suleiman Dan Fulani, inda ya ce, kai tsaye muna tare da ku daga nan fita karamar hukumar ta kai jihar Kano. Ina yi wa daukacin al'ummar musulmi baki daya barka da sallah. Allah ya maimaita mana. To amin.
Sai amsar Nuhu Tanko Kawu Kudi daga Hahar Taraba Ibi local government yace gaisuwa zuwa ga baban Kabir Doctor da Hajiya Dangarama da Jamil Prince Jalungu da Gambo Yalwan Shandam da Abdulrazzaq Abdulsalam Ibi, da fatan an yi babbar sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Amin.
To sai kuma amsar Isa Garu Lawali mai fili Taraba, inda ya ce, salam VOA Hausa, da farko dai ina yi ma daukacin ma'aikatan VOA Hausa barka da sallah, sai kuma iyayen gida kamar Muhammadu Gurugu Maria da Aminu Mishayi Taraba da kuma mataimakin gwamnan Taraba Alhaji Haruna Manu da daukacin al'ummar Taraba.
Shiko Abubakar Rufai daga kasar Niger yace VOA ku mika min gaisuwar sallata zuwa ga shugaban kasar mu ta Niger wato mai girma Baba Bazoum da ma sauran yan kasar mu ta Niger duk inda suke a duniya.
To shi kuma Kasimu Usman cewa yayi, assalamu alaikum VOA Hausa, ina muku barka da sallah. Da farko dai ina gaida Ummu Salama da Tasiu da Basiru da Bashari, Allah ya sa ku yi sallah lafiya. Amin.
Muhammad Kele yace yau da gobe da farko ina yi wa ma'aikatan ku barka da sallah, sannan ina so ku isar min sakon barka da sallah zuwa ga abokaina kamar su Ibrahim Abubakar Danko da Usman Umar Magaji da Isa Hassan Bakoshi Mahuta da kuma Yahuza Kedi Boy garin Hausawa. Da fatan Allah ya nuna mana badin badadda cikin koshin lafiya. Amin.
To daga damagaram kuma mun samu amsa daga baban Dimamman Bande, inda ya ce, salam VOA Hausa, ina mika gaisuwan sallah ga dukkanin musulmin duniya baki daya, ina musu fatan alkhairi, Allah ya maimaita mana.
Sai Usman Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yace yana mika sakon gaisuwarsa zuwa ga daukacin al'ummar musulmi duniya da fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya, kuma yana miƙa gaisuwar sa ta musamman zuwa ga Ado Salati goma ga Annabi da Alhaji Mele Yusuf Fari da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya wace kal yace da matarsa Aisha Usaini Dangwata Karasuwa da diyarsa Aisha Humaira Usaini Dangwati da ma al'umar garin Karasuwa baki daya.
To sai kuma amsar karshe a yau daga wurin Ibrahim Suleiman Machaka daga jihar Kebbi karamar hukumar Binza inda yace VOA Hausa na farko dai ina yi ma daukace ma'aikatan ku barka da sallah ina yi wa yayana Suleiman dada da matarsa Lami Riba barka da sallah ina yi wa yayana Bala Audu Nigeria Police barka da sallah ina yi wa abokina Tahiru Yusuf Jega barka da sallah ina yi wa Sarkin Riba barka da sallah ina yi wa Baba Buhari shugaban kasa happy sallah to masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To madalla yanzu kuma sai ga shigaishen sallah.
Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ɗan uwa musulmai ina muku gaisuwar fatan alkhairi sunana Humaira Idris mazauniyar Bauchi ina gaida anti Asiya da anti Anisa da Hajiya da anti Samira da anti Sa'ida da sauransu da kuma mutanen Afirka gaba daya ina muku gaisuwa da fatan kuna lafiya barkan sallah assalamu alaikum
assalamu alaikum da fatan alkhairi ina muku gaisuwa ni ce Ramatu Ahmed mazauniyar Samunaka ina gaishe da Sahajiya gaisuwan sallah da su anti Sadiya da su anti Samira da su anti Asiya daga al'umman tashin Amerika gabaki daya ina muku gaisuwa
ni ne malama Aisha daga Magama ina gaisuwan sallah da fatan Allah ya sa mu salla lafiya mu gama lafiya ina gaida mutanen Magama gabaki daya yawa da yarinya na Nasiba da Nuwaira da mai gida na tsohon nan Isa Allah ya sa ayi salla lafiya
assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni sunana Muhammad Asma'u mazauniyar Abuja barka da salla barka da salla da fata ayin salla lafiya muna gaishe da Sahajiya sa anti Samira sa anti Asiya sa anti Anisa da sauransu barka da sana masu barka da salla da sashin Hausa muryar Amerika.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Muhammad Suleiman. Ina gaishe da Hajiya da anti Samira da babana da mamana. Ni mazaunin garin Sokoto. Ina gaishe da sashin Hausa na muryar Amerika.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Aishatu Abubakar mazauniyar Bauchi. Ina gaishe da mutanen Bauchi gaba ɗayan su da sarkin Bauchi da gwamnan Bauchi da sauransu dai da fatan an yi sallah lafiya Allah ya sa ayi lafiya a gama lafiya.
Assalamu alaikum sunana Hafsa Muhammad mazauniyar kasar Mali ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga iyaye na kasar Saudiya Hajiya Ruqayya da Alhaji Muhammad ƴar uwata Zainab ta kasar Kenya da ƴan uwana Farida Habibu da Mubarak a kasar Amerika a Washington DC da karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amerika da masu sauraron ku da al'ummar musulmi baki daya.
Assalamu alaikum sunana Zainab Muhammad mazauniyar kasar Sweden ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga iyayena a Nigeria Hajiya Aisha da Alhaji Ibrahim Muhammad ƴar uwata Fatima ta kasar Turkey da ƴan uwana Khalid Amir da Jafar a kasar Dubai daga karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amerika da masu sauraron ku da al'ummar Annabi baki daya Allah shi maimaita mana.
Assalamu alaikum sunana Aisha Umar daga Zamfara ina miƙa gaisuwa na ga mamata da diyata Alawiya da kanwata Fatima da Hajara da yayana Suleiman. Allah ya nuna mana tabadin badada. Sashen Hausa na murya Amurka kuma ina maku barka da sallah. Allah ya nuna mana tabadin badada.
Sunana Mufida Ahmed, mazauniyar babbar tarayyar Abuja. Ina mika gaisuwar sallah zuwa ga kawaye na Hadiza, Hafsa, Maryam, Fatima da Amina, mazaunar kasar Sudan. Daga karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmai gabaki daya.
Assalamu alaikum ƴan uwana, sunana Iya Yakubu, mazauniyar babbar birnin tarayya Abuja. Ina mika gaisuwar sallah zuwa ga ƴan uwana Halima, Shamsu Al-Amin da kawaye na Fatima, Aisha da Hadiza, mazaunan kasar Egypt. Daga karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron ku da al'ummar musulmai gabaki daya.
Assalamu alaikum, sunana Abdul Hakim Muhammadu, mazaunin kasar Libya. Ina mika gaisuwar sallah zuwa ga mamana Hajiya Saudatu Muhammad da babana Alhaji Muhammadu da kannina da yayuna Ibrahim, Kamal, Abdullahi, Hassana, Maimuna da Aisha da makwabcina Bello mai sai da goro a bakin layi. Fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da al'ummar musulmai baki daya. Bissalam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Sunusi Isa, kamar yadda aka sani na da Hafiz Masu. Ni mazaunin Dubai ne, ina zama a International City. Saboda haka ina mika gaisuwa ga iyayena da abokanan arziki da kuma ƴan uwana. Sannan ina mika saƙo na musamman ga budurwata matana insha Allah Fatima Salisu Ilela. Da fatan kuna cikin koshin lafiya dukanku. Daga karshe ina muku barkar sallah. Allah ya sa ayi sallah cikin koshin lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Abdulhamid Muhammad Sinadi, ni mazaunin kasar Egypt. Ina mika sakon gaisuwar sallah ga mahaifana Alhaji Muhammad Sinadi tare da mahaifiyata Hajiya Ummi Sinadi, tare da fatan kuna cikin koshin lafiya. Sannan ina mika sakon gaisuwata ta musamman ga yayuna da kuma kannina, wato Aisha, Hawwa'u da Fatima, Aminu, Hadiza, Abubakar da kuma Umar. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Sai sakon gaisuwata ta musamman ga masoyiyata Amina dake garin Abuja, tare da kanwarta Balkisu mai gadan zinari. Daga karshe ina mika sakon gaisuwata ta musamman ga ogana Shafiu Shafs, tare da kuma makwabtana wato Inuwa Buhari Bajami Aski dake kasuwar Central Bauchi State. Da karshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulman duniya baki daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Umar Faruk, mazaunin Ghana, birnin Accra. Ina mika gaisuwar sallah zuwa ga iyayena da ƴan uwa da abokan arziki da al'ummar musulmai ma baki daya. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Daga karshe ina muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa muryar Amurka da fatan kowa na cikin koshin lafiya. Allah ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya da duniya baki da. Assalamu alaikum.
Alone with the ke kauna in mai hadari a kauna ke ce maka kauna
ayo layya
ki fito sarari masoyiya kar da kiyo barna
ayo layya
da kanin kauna madadin zona
Madalla yanzu kuma sai kwalama ta musamman akan girke-girken sallah da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta aiko mana.
Wayo Allah to to.
Ki sauraron farkan mu da saki saduwa da ku a filin mu na kwalama. Filin da muke kawo muku girke-girke iri-iri kala-kala na zamani da na gargajiya don bukatun ku. A yau muna tare ne da malama Aisha Muhammad Ibrahim wacce za ta gabatar mana da girke-girke wanda za a iya amfani da shi lokacin wannan bikin sallah. Kowane sallah muna gabatar da girke-girke irin wanda zai amfani uwar gida amarya da dukkan sauran jama'a domin mu kinsa gida kuma mu yi abinci mai daɗi mai armashi yanda shi wannan biki na sallah zai kawo armashi. Malama Aisha barka da zuwa nan zaure namu.
To barkanmu dai Hajji Aganta. To masu sauraro barkanmu da wannan lokaci.
To malama Aisha ko me muke tare da shi ne kuma me zamu gabatar wa uwar gida amarya da sauran jama'a game da abincin da za ta tare da lokacin wannan bikin sallah babba?
Hausa kan ce wai sallah biki ɗaya rana
haka.
Kuma zaki ga sallah ana ta mata tanadi tanadi amma da an ce miki yau sallah. To fa shikenan kuma.
An ci an gaban nan an bata riga da mai.
Wannan haka yake.
To kin san bikin babban sallah yawanci biki ne wanda ake yin mu'amala da nama musamman ma naman rago zaki gani ayi miyar dagarage ayi sauransu. Amma wannan sallan kaman yanda kowa ya sani an shiga tun bayan da aka shiga corona da sauransu ta kawo canje-canje a duniya gabaki daya. Ayyakuwa aljihu ya danye kasa ragunan ma san dan kara ramiya da sauransu saboda haka kila zai iya yiwuwa a ce uwar gida a bata samu biyan bukata wurin mai gida ya kawo ragon sallah ba ko kuma ya kawo din bata san yadda za ta sarrafa shi yanda ya kamata ba don yanzu lokacin manage ne inji Bature.
Haka.
Malama Aisha idan yau na ce ina son yi abincin sallah wanda ban da kuɗi irin na malam talaka yanda yake so yi dai amma kuma a kayatar kuma a samu jin daɗi da biyan bukata da me ne uwar gida za ta iya yi wanda zai kawo biyan bukata a wannan bikin sallah?
Na'am. To kin san ido yana son ado sannan kuma baki yana son
dandano.
Yawwa. To girki ba wani abu bane kawai sirri ne. Da yau mu mata ba mu san sirrin girki ba. Muna tunanin ko mu je mu samu kayan miya ne rututu a naman ma sai ayi ya kai kaza nama kilo ɗayan Allah ya ba wa mai gida wanda za a ci dai a ranar da ya gode wa Allah saboda idan muka duba wasu na nan kwance a garin asibiti dan ragon ma amma bayan da za a yi
ba ko an dafa ma ba zai ci ba.
Na'am. To insha Allah za mu dan yi fried rice ba ta buƙatar kayan miya saboda kin ga halin da ake ciki. Uwar gida idan za ki fried rice ɗinki misali a ce dai yar madaidaiciya bari mu ce mu yi kamar na to mu ɗauki kamar loka ɗaya misali
kamar gwangwani tara ke na zuwa goma.
Yawwa. To da farko dai in kina son ki samu sauki a abinci ya miki kyau yanda kike so to ki bashi lokaci ki kuma natsu kuma ɗan ƙanƙanin lokaci sai kiga kin gama. To idan za ki wannan fried rice ɗin ita a nan kin ga muna buƙatar tattasai muna buƙatar tarugu muna son albasa isasshiya muna son carrot muna son peas muna kuma son green beans
wato da waken nan mai kore ganyen nan da kuma mai kwalle-kwallen nan
ana kaman wake amma kore ana buƙatar
su
sannan kuma muna buƙatar ɗanɗano
to
sannan kuma muna buƙatar ainihin fried rice abin nan seasoning shi wannan ana sai da shi ne domin ita fried rice din zata ba mu kala zata ga ta ɗanye kore-kore. To idan kika tanade su in kina son gishiri to amma gishiri ba lallai bane gaskiya. To da farko zaki samu tukunyarki mai kyau ki daura a wuta in kina ajiye ruwan zafi cikin flask dama amfanin shi kenan. Kin san dai muna da flask amma dai mu ce kawai sai dan karyawan zafi. Kuma bai kamata a ce mace in dai ke mace ce a ce flask ɗinki babu ruwan zafi ba. To idan kina da ruwan zafi a cikin flask ɗin nan sai ko ki zo ki juye shi a cikin tukunyar sai ki mayar ki rufe. Gefe guda kuma kin samu shinkafarki sai ki dan samu gishiri dan kaɗan sai ki sa sai ki murza ta ki wanke za ta ga ruwan da farko da kauri na biyu za ta ga ya ɗanyi haske na kuma za ta ga ba wannan farfarin
wato an rage starchin shi
an rage starchin ko mai ciwon suga ne ma zai ma iya ci
to
so sai ki ɗaura a wuta idan ruwan nan ya tausa sai ki juyi wannan shinkafar kin ga ruwan kenan ba zai dade a wuta ba
eh ita ma shinkafa a mata sauri an zuba ta
yawa kin ga kin kara saving lokaci to idan ta dan tafasa 1 2 3 ita ba danya ba ita ba nunan na ba
kaman da minti 5 haka
minti 5 minti 10 shikenan sai ki nemo abin
tsarewa
to sai ki jirkice sai ki kara debo ruwa mai kyau ki daure tukunya sai ki kara jirkicewa akai sai ki aje shi a gefe karas dinki kin gyara shi kin yanka shi ɗan daidai green beans din shi shi ma haka peace ko dama shi
a yanda yake kwalla kwallan sa ne
yawa sai ki samu tattasan ki dai kika samu tattasai a ce kaman guda 5 ko 6 ko 7 da tarugun ki kwaya 5 sun ishe ki to idan aka yi jajjage ko aka yi yanka duk dai wanda ake so amma kuma grating ne da wannan grater abin da kallan hannu shi ma za a iya yi so sai ki aje shi a gefe sai ki dan samu man gidan ki sinadarin dandanan ki yana nan sannan kuma shi wannan spice this is the Nike shi kaman seasoning
shi ma sinadarin kala
kala ne fried rice da kuma je wurin masu sayar da kici kika ce musu abin yin fried rice da su baki to ita wannan shinkafar fried rice in so samu ne a yi ta a non stick wannan tukunyar da mai baki
wanda ba ta kamu kenan
inda ba yawa sai mu ce ma irin na suyan kwannan zai yi amma wannan tunda akwai yawa wannan zai yi kadan tunda har loka daya
to amma na ga ai a tukunya ta gargajiya irin mai kafan nan ita ma ba ta kama girki
yawa to in wannan ake da shi to amma bari mu amfani da zamanin sai ki dan ka man gidanki sai ki sa
to
idan danye ne man gidan sai ki dan yanka albasa sai ki zuba
to a wannan girkin ba a buƙatar tafarnuwa kenan
idan ana so in kina so zaki sa tafarnuwanki wurin jajjage zaki sa cittanki wurin jajjage duk zaki hada in kuma busassu ne daga kushi kenan so idan kika sa ba sai ya soyi sosai ba sai ki kawo wannan sinadarin spices din
na kala
fried rice
mai fito da kalan abincin
yawa to wasu zaki gaskiya an sa shinkafa ne sannan kuma sai a kawo shi
wurin ya masa kuma rabi da rabi zai
yawa ka to yanzu shi zaki fara sawa tare da
lokacin da ake soye soye kenan
baki ma sa komai ba mai gada da albasa next abin da zaki sa sai shi
to na gani
kuchin ga kika sa zaki juya
a lokacin ya riga ya fara fito
daga yawa an kina da dan black pepper ki haka ko dan sukari
ne masoro kenan
yawa sai ki shi ma sa shi a cikin man gidan
can komai ne na gargajiya cikin sauki
ba tare da kin wahalar da kanki ba kin wahalar da mai gida a ce ai sai na dai shopping a'a so idan kika sa saka kika juya saka hadu sai ki kawo jijjigen nan naki sai ki sa shi ma sai ki jijjuya ki jijjuya ki jijjuya ki jijjuya komai ya hade sai ki kawo piece dinki wannan waken kore sai shi ma ki zuba sai ki jijjuya sai ki kawo green beans shi ma ki sa ki juya duk abin da kika sai ki juya saboda me ya hadu da dan uwan shi da ya tarar a cikin tukunyar
na gani
karas shi ma kika sa shi ma ki jijjuya
to
kin ji komai naki ya hadi sai ki kawo dandanan ki so idan kika zo kika hade komai da dandanan ki kayan ganyen ki komai abu na karshe amma dai kawai cikin mai ne ba a sa ruwa ba sai ki kawo wannan shinkafa ta ki dama ta riga ta tsane sai ki duka zuba a hankali kina juyawa kina zuba a hankali kake ne ki mata juye fa duka dan ko wanda muke gani muke sha'awa irin haka suke yi step by step ake bi sannu ki sa ne nace miki girkin yana son natsuwa kina sa kina juya har komai zai hade
ya shige kuma idan ma yayi fi karfin shi wannan san wanne ma kina iya rage sauran shinkafa ki
yawa
dama hankali ki abinki
yawa to kina yi zaki duka idan muke ka dan dade biki motsa ba sai ki ji tana kas irin alamun babu ruwa kenan to ki kuma kina da bara ne irin tana dan soyuwa ne a hankali idan komai ya hade sai ki kawo albasar ki ita ce karshe sai ki zuba ita ma sai ki kara cakuɗa ta tajuyi ta hade tana hadewa to dama kina da dan ruwan dumin ki tafashashe kika ajiye standby in ji bature sai ki kawo sai ki zuba
dan ko da yawa
ba da yawa ba kada ya hau kanta
bayan komai kin gama ya matsawa
komai kin gama ya matsawa
sannan sai ki zo ki zuba ruwan ki dan yi mata dan kadan kamar yayyafe yayyafe
ki dan zuba shi misali mu ce kamar kofi daya
a wannan loka din
tun ake ga shinkafin bata dahu ba amma in ta dan dahu kin bata kin manta ta dan dahu to kada ya kai haka sai ki bari ki rufe sai kuma ki rage wutar ki
ta ma zan ce ya yanayin wutar
zaki rage wutar kina rage wutar shikenan sai ki bata minti 5-10
ruwa ya gama shigewa
da cinta dan shi zaki ji yana tasowa
ani a yanzu haka ne yau na riga ga mutunki
to wannan shine fried rice
to kinga kuwa an ce ciki lafiya baka lafiya gashi aljihu bai kuka ba kuma na ga duk da fike ka wannan magana ban ji kin yi magana kila su nama su hanta su waye ba duk ba dole bane
nama wannan in kin so sai ki dan tafasa shi da kayan kamshi da sinadarin ɗanɗano da ƴar tafannuwarki in ya dahu ki tsane ki soya ki aje shi a gefe ki kawo tattasan ki da tarugun ki da wata albasar ki dan soya su sama sama sai ki lallaba wannan naman naki da shi ko da wannan kilo ɗayan ne ko rabin kilo
wato bayan na gama wannan soye soyen kayan yajin sai kuma dauki shi wannan soyayyen naman in ƙara tsoma a cikin tukunya in juye shi in jujjuya ko ina yaji
wallahi
na ƙara bada wani ɗanɗano na ƙara bada wani kana da
ɗan so samu ne kafin ya dawo sallar Idi kin gama
wannan sunan shi Sami gida tsari
to ashe sa matan mu sai a ce ai ni ban san kishi amma kuma baki gyara ma mai gida tukunya ba
to lalle kuwa ne
to idan kika suma kuma ki ƙara ka tawa sai ki samu tsinken sakace da inkin ci nama
na gani
sai ki dinga tsiran naman nan daya bayan daya kina aje shi akan wani plate
din ai ake gani kamar a hotel din ana ci sha'awa sai abu ne mai sauna
da kanki zaki hajiya ki dinga tsiran shi kina ajewa kina kare kina aje ki gama za ta ga ya baki kala mai kyau in kin so kuma sai ki samu ko da kin banki ne ko tattasan ki haka kore
danye
sai ki slicing sai ki
yanka
a gefen faranti sai ki kawo leda nan da ake sayar ta a kanti mai dan gongom din nan sai ki lullube naman ki kin ga ko guda yazo ba ruwan shi da wannan sai gani sai hange fried rice din ki dan samu dan kulan ki ko wani dan bowl din ki mai kyau ki sa kafin mai gida idan kawai kafin mai ma cire riga zaki ga yana Allah Allah
dan maka gashi ya bai bai gida makwata ma sun fara zuwa suna miki yawon sallah tun a ranar sallah
to kin gani
to uwar gida amarya da sauran jama'a wannan kawai idan mace ta samu ta yi shi lalle za a samu yin bukata da sallah da fatan za a yi sallah lafiya kuma ga girki dan wanda yake mai kayatarwa
na'am
mun gode to malama Aisha bayan mun yi wannan shinkafa ga nama shi ma ya samu akwai wani abin da za a iya dan samu a dan surkawa na dan jika makoshi da ake yi na sallah haka
akwai
laba wa asaba wannan ba sai ka sayi lemon kwalba ba
akwai to akwai mocktails emune amma shi ma sai ga lokaci sai irin wuraren cin abincin yan gayu sai ki ga an sa tsinken zo
to me shi wannan abu da kai ake yin shi
kusa da ke ma zaki farko zaki samu kikin banki wani gida in tana sanya mata dan jog haka dan tumbler jog guda
ɗaya wanda mutum nawa zai sha
kamar mutane hudu biyar ma in kika sai kikin banki na naira 100 ya ishe ki
daya kenan sai me kuma
sai ki nemi lemon tsami lemon manyan nan na naira 50 ya ishe ki
wanda jikin shi mai dan cin zanzara din nan
shi fa
gani
shi sai ki nemi wannan yar citta ki cikin wanda kika yi aikin naman ki ma na san kina da citta danya in kina so ki sa na'ana'a in baki da shi kada ki wahalar da kanki so za ki samu kofin blender ki bayan kin wanke waɗannan kayayyakin sai ki yanka kikin banki amma kikin ban wanda ya kore sosai ba a san wanda ya irin fara disa shi wannan
yalayalan nan ba
kore sosai
ya fi lafiya ai
yawa sai ki yanka shi ki zuba sai ki wanke cikin ki ita ma bayan kin gane kankara ba sai ki saka sai ki kawo wannan na'ana'an naki in kina da shi sai shi ma ki wanke shi shi ma ki jefa
danye kenan
danye sai ki kunna blender ki ki nike shi tsaf
bayan ka zuba ruwa
eh ki nike shi tsaf kina nike kawai sai ki taci kina tacewa sai ki kawo sugari ki daidai ɗanɗanon ki sai ki zuba ki jujjuya sai ki ƙara tacewa saboda wani lokaci sugar akwai ɗan haki sai ki zo ki samu lemon tsamin nan naki bayan kin wanke shi sai ki zo ki yanka shi slice
wato zoba ki dan
zanyi shi fa sai ki dan zanzara kwallaye din da za ki gansa kwallaye ki zanzare shi kenan sai ki zo ki zuba kayan ki
zan cire bawo da bawo ma ana
bukata to ai shi ma wani karin wata
eh ga kanshi ga an ce bai na da sanadari a
jiki ya kamata a gwada gaskiya
to
sai ki kawo tumbler dinki sai ki zuba sai ki aje in a lokacin za a sha tunda kin ga muna maganar sallah ne sai ki tanaji kankara sai ki zuba mishi in kina son wani karin armashi ina kala da ake yin girki da shi
wannan cikin kalolin
food color ya ta gansa a dan container haka yan kanana
to
gurin masu yi da kayan irin cake din nan suna da shi wasu ma da shi ake sawa a cake yake yin kala ai
to amma ana iya sa kuma abinci a shi
ina kai ki in kina so za ki iya samun mai kalan blue ko mai kalan kore in kika zo kika sawo kika kawo wannan mocktail din kika zuba a cikin dan kofi ta kai wa mai gida sai ki bude wannan food color din sai ki saka matsinken toothpick kina sa shi a cikin food color din kina cirowa za ki ga ya biyo shi za ki ga yana sauka sai dinga miki wani hadara ko iya wani takawa mai gida wallahi kin biya shi kuma duk inda ya kuma tafi ma ke har labari sai ya bari ce ai uwar gida kaza ai amarya kaza.
Kamar saurare baki daya a nan ne za mu da sa'aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington DC da ke muku barka da sallah. A kasance lafiya.